Beni de keni, aki bayani su ya ya. Mamu kenya, beni de ke yau munga shiri ya. Buku da kari, de ke kadai yau zanyo ni ya. Mi tambaya na, ye ce wace ce ni ko na ce indo. Indo Indo, wata yarinya ce mai kyau da suna Aisha ne. Indo, murmushin ta yawa fuskanta zaka sanye ta ce. Indo, mai kyau da gashi har ma ga dan bayan kunado. Indo, soyayya ce sannan lobayya ce. 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 Na duniya sun fa baki girma ne, sunan ki ya zamo to zalin idanu ne. Wallahi kina ki ya zama dawa kan fadiya ne. Aisha Indo ne rabin da ke babu. Zuciya ta tana bugawa in baki. Da ni da ke kowa ya ce adin dunya dace. Indo, soki ma da zuban so zan sanya. Indo, you want to go by the souls and say Indo, yarinya Indo, Indo, yarinya Indo, 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 Indo,
Jeep Tech, sound of a car.